الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 21 ga watan Juma'a da akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 13 ko a yau muna 20 ga watan Juma'a da akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 13 ga watan 1 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata. Addu'a da ake mami wai addu'a da ake ma yara kankana domin neman shiriya, lalle haka ne. Neman shiriya ta yara abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa ma mahaifa, kuma ita shiriya tana kasancewa ta hanyoyi guda biyu. An gane ko? Shine ma'ana abin da ya shafi tarbiyya. Abu na farko shine kokarin saita yaro, a nuna masa duk wani abu wanda yake mai kyau bakin gwalgwadon iko, a ƙara masa himma da kuzari akan aikata waɗannan abubuwa, sannan a yi ƙoƙari a nisanta shi gabarin duk wasu ayyuka waɗanda suke marasa kyau, a nuna masa muninsu. Wannan sababi ne, ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu shine dukufa game da yin addu'a cewa Allah ya inganta halayensu da ɗabi'unsu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu haka. Yana daga cikin addu'ar magabatan ƙwarai yadda suke yin addu'a ga 'ya'yansu. Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa su ne waɗanda suke faɗa, suke cewa ya Ubangijinmu, roƙonka muke ka bamu abinda zai faranta mana idanunmu min azwajina game da matikinmu wa zurriyatina da ƴaƴanmu waj'alna lilmuttaqina imama roƙonka muke ya ubangijinmu ka maida mu zaman tushuwa gabanni abun koyi wato ga masu tsoron Allah. Kaga anan hikaya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da addu'ar bayinsa wanda ya musu laƙabi ibadur rahman. Babu yadda za a yi wato idan mahaifi ya zamanto yayi fari, yayi murna, ya ji daɗi game da ƴaƴansa, an gane ko, game da ƴaƴansa sai in sun samu tarbiyya ta musulunci. Shi yasa suke cewa ka bamu abinda zai faranta idanunmu game da matikinmu wato da zo da ƴaƴanmu. To dan haka kenan wannan yana nuna cewa bawa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dukufa ya yi ta addu'a Allah ya shiryar da zuriyarsa. Kamar yadda a can cikin suratul Ahqaf Ubangiji ta'ala ya hakaito mana wato fadar wani bawa nashi nagartacci shine mumini wallazi qala li wali wannan an gane ko shine yake fada yake cewa wa aslihi fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimina wa aslihi fi zurriyyati ya Allah roƙonka nake ka inganta mu zuri'ata inni tubtu ilaika lalle ni na koma zuwa gare ka da tuba wa inni minal muslimina kuma ni ina daga cikin masu meka wuya da ji da bi zuwa gare ka game da kadaita ka da bauta. To dan haka wannan tana daga cikin addu'ar da ya dace a ce mahaifi ya dukufa game da yi ma ƴaƴansa. Kenan in kamar juya ta zaka yi yadda za ta zamanto daidai addu'a, misali sai ka ringa Allahumma aslihi li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma aslihi li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ka kara Allahumma ko kuma ka sa rabbi, rabbi aslihi li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Dan haka dai duk wata addu'a wadda ta kunshi neman nagarta ga ƴaƴa, to an shar'anta ta mahaifi ya dukufa game da yinta ga ƴaƴansa. Da irin su wannan rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, in ma ka ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ko Allahumma habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya, kuma muna cikin babi na 21 wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikwatihi ayatul lisaili. Mun tsaya karshen hadithin Masruq ibn al-Ajda yake fada, yake cewa na tambayi Ummu Ruman mahaifiyar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ne yayi mata tambaya, shine yace lamma qila fiha ma qila, lokacin da aka faɗi iya abinda aka faɗa game da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin nan naje na tambayi mahaifiyarta Ummu Ruman. wanda shi Masruq yana ɗaya daga cikin manyan almajiran Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin manyan dalibai na Abdullahi dan Mas'ud. Qalat, sai mahaifiyar Aisha take bani labari, take cewa bainama ana ma'a Aishata jalisatani, tace yayin da ni da ƴata Aisha, Allah ya kara mata yadda, muna zaune a cikin gida. إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل كيف سيوت ماتا دغا cikin matan mutanen Madina ta shigo gummu وهي تقول tana fada fa'ala Allahu bi fulan wa fa'al tana cewa Allah ya wadan wane shine ma'anar wannan fa'ala Allahu bi fulan wa fa'ala Allah ya wadan wane. Qalat Ummu Ruman, sai take fada, take cewa fa qultu, sai na fada, sai na ce lima, dan me wato kike la'antar wane, kike fadin irin waɗannan maganganu marasa kyau. Qalat, sai ta fada tace innahu nama zikral hadis, ai wannan mutun da kuke gani wato shine wanda duk ya yada wannan labari, wannan kazafi da aka ma Aisha iyarki matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya yada wannan labari. Lafazin nama minan nama ne, idan aka ce annama'u shine az-ziyada, daduwar abu da bunƙasar shi, ma'ana labarin wannan zance duka shine ya yada shi. Haka Allah yake yin wasu daga cikin mutane masu kaikan baki, wanda shi kawai kwamar shi ya ji labari, daga ya ji labari cikin ɗan mintuna takaitattu zaka ji wannan labari ya yada shi kudu da arewa gabas da yamma, shi kawai kwamar da yake ji labari, duk wanda yake kiraya wani baka san ba an yi abu kaza, wani baka san an yi kaza ba, to tace wannan da kuke gani shi ya yada wannan labari, shi yasa nake masa wannan mummunar addu'a. Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta fada, sai ta faɗa ta ce ayyo hadisi, tana mai tambaya ta ce wane labari ne aka yada a wannan birni namu na Madina. Fa akhbartuha Ummu Ruman, Allah ya kara mata yadda, take faɗa ta ce sai na ba ta labari, na ce ke baki san ba abinda ake faɗa. Qalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta faɗa, sai ta ce fa sami'ahu Abu Bakarin wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yanzu wannan labari mummuna da ake yadawa mahaifina Abu Bakar da mai gidana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shin sun ji wannan labari ko? Qalat na'am, mahaifiyar Aisha ta ce mata ƙwarai kwa, tabbas mahaifinki da mai gidanki sun ji wannan labari. Fa kharrat magashiyan alaiha, take yanki Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta fadi tana sume, hankali ya gushe, saboda lamari ne wanda yake ya girmama, musiba ce wadda take ba karama ba, don haka lamari in ya girmama gabawa to yakan fitar da mutum daga cikin hayyacinsa, balma wani yakan iya zame masa shine sababi na ƙarshen rayuwa. Shi yasa kai tsaye Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta fadi tana sume. Fama afaqat illa wa alaiha humma binafiq, Aisha Allah ya kara mata yadda bata falfado ba ta dawo cikin hayyacinta face tare da ita wato akwai masassara mai sanya zanzana ita ce ake kiranta humma nafiq ko kace humma bi nafiq ma'ana masassara wadda take tare da zanzana ba'un anan bi ma'ana ma'a humma ma'ana fi masassara wadda take wato mai sanya zanzana da makirkata faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gidan su Aisha Allah ya kara mata yadda wanda kasancewar da lamarin ya faru Aisha ta kwanta rashin lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida ta can gida domin ta ci gaba da jiya to shine sai yazo faqala sai ya fada sai ya ce mali habihi wannan baiwar Allah me ya same ta qultu sai na fada nace masa humma akhazatha min ajali hadithin tuhaddisa bihi ai masassara ce ta damke ta a sababin wannan labari da aka yada na kazafin da aka yi mata faqa'adat jin haka Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta tashi ta zauna faqalat sai ta fada ta ce wallahi la in halaftu la tusaddiqunani wala in itazartu la ta'dhirunani tace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na la in halaftu in har nayi muku rantsuwa da ubangiji na cewa wannan al'amari kazafi ne aka yi mu ban yi ba la tusaddiqunani tace ba za ku gaskata ni ba tace wala in itazartu tace in kwa na bada hamzari an gane ko na kawo wani hamzari wanda zai iya wanki ni game da abin da ake tuhuma ta la ta'ziruna ni ba za ku karbi hamzari na ba don haka fa masali wa masalukum fa kamathali yaquba wa banihi wallahu almusta'anu ala ma tasifun tace misali na da ku kamar misalin annabi yaqubu ne alaihi salam da ƴaƴansa lokacin da suka zo suka bashi labarin cewa kirkici ya cinye ɗansa Yusuf alaihi salam an gane ko annabi yaqubu yace wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah da shi ne ake neman taimako akan duk abin da kuke wasafawa na waɗannan maganganu ma'ana ya maida lamarin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine zai bashi mafita shine zai wanke shi ya kubutar da shi an gane ko ya kubutar masa da ɗansa kenan kamar yadda suke wannan da'awa na cewa kirkeci ya cinye shi wannan dai magana ce kawai wadda take fitowa daga bakin su ka san ita magana ba kowace magana bace ba hankali yake dauka saboda hankali yana ɗaya daga cikin babban makami da Allah ya ma bawa wanda in ka tsaya kai amfani da hankalinka to zaka iya gane gaskiyar zance da rashin game da rashin gaskiyar sa akwai zancen da zaran an zo maka da shi ma hankali ba zai iya dauka ba to su ne sun faɗa shi dai bai ce ba ƙarya kuke ba haka bane sai ya ce wallahu almusta'anu ala ma tasifu to ita ma Aisha Allah ya kara mata yadda tace wannan shine misali na da ku domin in har na ce muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ba an gane ko in na muku rantsuwa nace ban yi ba ba za ku gaskata ni ba in na bada hamzari ba za ku karba hamzari na don haka dai lamari na ga ubangiji na da shi nake neman taimako nake neman agaji wallahu almusta'anu ala ma tasifun fansarafa annabi sallallahu alaihi wasallam wazan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan sai juya ya tafi ya koma wasa fa anzalallahu ma anzal bayan wani dan lokaci Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya saukar abin da ya saukar na Al-Qur'ani aya kusan 13 wadda ke wanke Aisha Allah ya kara mata yadda game da abin da ake tuhumarta tun daga fadar sa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum har aka kai fadar sa al khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun fa akhbaraha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya ba Aisha Allah ya kara mata yadda labarin abin da ya sauka gare shi na wahayi cewa ku kutatta ce wankakka ce wannan abu da ake tuhumarta da shi ƙarya ne kwata kwata bai ma dace da wato ita Aisha Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya karanta mata waɗannan ayoyi faqalat sai take fada ta ce bihamdillahi la bihamdi ahadi tace dan haka wato wannan ni'ima ce wadda wato nake duk take cewa bihamdillahi la bihamdi ahadi da yabo ga Allah subhanahu wata'ala da jinjinawa ba gode ma wani ba a Allah da ya kubutar da ni shine zan gode ma gane ku domin lamari ne wanda ya riga ya yadu sanin hakikanin wannan lamari na gun wanda yake masanin boye da abin da yake bayyane dan haka ya turo sakon cewa kwata kwata wannan abu da ake tuhumar Aisha yankin ƙarya ne tun farkon ayar innal ladhina ja'u bil ifki idan aka ce al ifk wato ƙaryar da ta girmama irin mai dimautar da hankalin mutum abinda kwata-kwata ma ba a yi shi ba abinda a hankalce ma ba ya yi ba mutum ya yanki magana ya zo da ita wannan ita ce ake kiranta al-ifk shi ne ta ce take cewa bihamdillahi la bihamdi ahadin take cewa wannan dai lamari ne wanda zan gode ma Ubangiji na ba zan gode ma wani ba wanda wannan yana tabbatar mana kamar yadda bayani ya gabata idan wata ni'ima ta sabanta gare ka ko kuma wani abu wanda yake na bala'i da musiba ya ije gabarin ka ko ya yayi to farko wanda zaka gode ma shine mahaliccinka an gane ko in ma wata ni'ima ce kana ganin wane ya baka ko shine ya shiga gaba ka samu wannan abu to ka dauke shi matsayin sababi ne ka koma zuwa ga wanda komai a hannunsa yake wanda shine ya jaddada maka neman haka in wani bala'i da wata musiba ya ije maka farko Ubangiji subhanahu wata'ala shi zaka gode ma bayan ka gode masa sannan kuma ka gode ma wannan bawa ash-shahid game da shi wannan hadisi shine da tace fa masali wa masalukum kama sali yaquba wa bani misali na da ku tace bai zamanto ba face kamar misalin yaqubu ne alaihi salam da ƴaƴansa domin muna cikin baban da ke bayani game da kissar annabi yusuf zamu tashi hadisi na gaba shine hadisin ibnu shihab az-zuhri yake fada akbarani urwatu wato urwa ibn zubair Allah ya ji kansa annahu sa'ala aisha radiyallahu anha zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam urwa ya tambaye aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da ita ara'aita qaulallahi hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kuzzibu au kuzibu ya mata tambaya dangane da tafsirin wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu yusuf hatta idza stai'asa ar-rusulu ubangiji ta'ala ke fada har aka kai lokacin da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suka yanke kauna. Lafazin istai'asa min al-ya'as ne, idan aka ce al-ya'as shine yanke kauna. Wa zannu, wato suka yi yaqinin annahum qad kuzzibu, cewa tabbas wato an karyatar da su, ma'ana jama'ar su sun karyatar da su. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha, taimakon mu sai ya zo kai tsaye. Ubangiji ta'ala ya ce sai muka tsiratar da wanda muka so tsiratar da shi, wanda kuma muka so wanzar da shi a cikin hallaka muka wanzar da shi. Qalat, ta shine ya tambaye ta yace kuzibu au kuzibu, an ƙaryatar da su ko kuma kuzibu an yi musu ƙarya. An gane ko? Idan ka ce kuziba an yi masa ƙarya, kuziba an ƙaryata shi. Akwai bambanci, in aka ce an ƙaryatar da shi kenan ya faɗa an ba a yarda ba da abin da ya faɗa. In ku aka ce kuziba an yi masa ƙarya kenan an faɗa masa labarin da ba haka ba. To shine ya tambaye ta dangane da ita wannan aya, wa zannu annahum qad kuzzibu, sun yi yaqinin cewa tabbas an karyatar da su ko kuma au kuzibu, wa zannu annahum qad kuzzibu, ko kuma sun yi zaton cewa an yi musu karya ne. An gane ko? Ka dauki zanna anan kenan, a asalin ta shine zato, domin zanna tana zawa a ma'anar yaqini, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi, sun yaqinin babu wata mafaka gabawa wato game da azabar Allah illa ilayhi, faci zuwa ga Ubangiji, ma'ana babu inda bawa zai faki faci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ma ka guje ma azabarsa, to babu inda zaka je ka kuya illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, shine tsara dokokinsa. Qalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta faɗa ta ce bal kadzabahum qaumuhum, sanide jama'ar su sune suka karyatar da su. An gane ko? Kenan wa zannu annahum qad kuzzibu, tabbas sun yi yaqinin an karyatar da su, abinda suka zo da shi na sakon Allah ba a karba ba, kwata kwata ba a yadda da shi ba. Fa qultu, sai na faɗa, sai na ce wallahi laqad istaykanu anna qaumahum kadzabahum wa ma huwa bidhanni, sai na ce laqad istaykanu, tabbas sun yaqini lalle mutanen su sun karyatar da su, wa ma huwa bidhanni, ai ba zato bane ba. An gane ko? Wa ma huwa bidhanni, ai ba zato bane ba kenan, ma'anar wa zannu shine yace mata wallahi laqad istaykanu, tabbas wato sun yi yaqinin anna qaumahum, lalle wato mutanen su, an gane ko? Ita kenan yawa, lalle jama'ar su kadzabuhum, sun karyatar da su game da abinda suka zo musu da shi na sakon Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa bidhanni, kuma alhali wato ba zato bane. Fa qala, sai ta faɗa, sai ta ce ya Urayya, ta ce ya kai Urayya, wannan tasgir ne na Urwa kenan, ma'ana ya kai dan karamin Urwa, laqad istaykanu bidhalika, tabbas sun yi yaqinin hakakin, sun tabbata lalle mutanen su sun karyatar da su. Qultu, sai na ce mata fala allaha au kuzibu, me yiwa dai ayar au kuzibu ne an yi musu ƙarya. An gane ko? Shi dai Urwa yana kai kawo, yace fala allaha au kuzibu, me yiwa kenan au kuzibu bi takfifi dhali kenan, walaysa bit tashdid, maimakon kenan wa zannu annahum qad kuzibu, shine yace me yiwa dai au kuzibu ne an yi musu ƙarya. Qalat Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta ce ma'azallah, ta ce Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, lam takuni rusulu tazunnu zalika bi rabbiha, ai ba yadda za a yi manzannin Allah su yi irin wannan mummunan zato da Ubangijinsu. Ubangiji ta'ala zai faɗa musu labarin da ba haka ba? Ta ce ma'azallah, Allah ya tsare mu, lam takunir rusulu, kwata-kwata manzannin Allah ba su zamanto ba, ta zunnu zalika bi rabbiha, da za su yi irin wannan mummunan zato da Ubangijinsu. An gane ko? Ma'ana ai ya wuce a ce manzo na Allah ya yi zaton cewa abin da aka turo masa na wahayi cewa ba haka ba ne. Ta ce Allah ya tsare mu game da haka. Domin in ka ce wa zannu annahum qad kuzibu, an yi musu ƙarya. An yi musu ƙarya game da abin da aka faɗa musu da alƙawarin da aka yi musu. To ya za a yi manzannin Allah su yi irin wannan zato? Ta ce wa amma hadhihi al-aya. Tace kai sani wannan aya fa ma'anarta, faqalat sai ta faɗa take ce masa ma'anarta, tace hum atba'ur rusuli allazina amanu bi rabbihim wa saddaquhum wa qala alaihimul bala'u wasta'khara anhumun nasr. Tace sani dai mabiyan manzannin Allah waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu, wa saddaquhum suka gaskata manzanninsa, waɗala alaihimul bala'u jarrabawa, wato ta tsawaita gare su irin yadda ake musguna musu, ake tsangwamar su, ake cutar da su. Wasta akhara anhumun nasru, wato taimako na Allah subhanahu wa ta'ala da ya musu alkawali ya ɗan samu jinkiri da lati, wanda alhali ko komai abun Allah subhanahu wa ta'ala yana da lokaci kayyadadde, li kulli ajalin kitab, dan wani son zuciyarka da wani abu ba a gaggauto abu gaba kafin lokacinsa, ko kuma a jinkirta shi gabarin lokacinsa. Komai Allah subhanahu wa ta'ala ya kayyade shi. Shine hatta izastai asad mimman kadzabahum min qaumihim. An gane ko? Hatta izastai asad mimman kadzabahum min qaumihim, wato har aka kai lokacin da suka yanke kauna su manzannin Allah, mimman kadzabahum min qaumihim, game da waɗanda suka ƙaryatar da su, wato daga cikin mutanansu. An gane ko? Sun yanke kauna game da yin imaninsu, tunda anyi mutumin nan ta kowace hanya an fito masa, amma ya kiyara ya ki amincewa. To wannan yakan kai bawa ya yanke kauna game da abu. Wa zannu anna atba'ahum kadzabuhum, suka yi yaqinin lalle, an gane ko? Wa zannu anna atba'ahum kadzabuhum, wato suka yi zaton cewa mabiyansu za su ƙaryatar da su. Tunda ne yasa sun musu alƙawari, sun faɗa ma mabiyansu cewa ku ɗau haƙuri, ku jimri, taimakon Allah yana nan tafe. To mutanensu sun yanke ƙauna game da waɗannan mutane, sun ƙi imani da su, kuma sun yi zaton cewa waɗannan mabiyan nasu kenan suna iya ƙaryatar da su akan alƙawarin da suka musu, tunda an maka alƙawarin cewa abu kaza zai zo, kuma kaga shiru. Shine Ubangiji ta'ala sai ya ce ja'ahum nasrullahi, wannan shine Aisha tace ja'ahum nasrullahi, ti kai tsaye taimakon Allah sai yazo kamar yadda su manzannin Allah suka ma wato mabiyansu wannan alƙawari. To dan haka kenan ita ayar, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta faɗa masa, tace kuzibu ne ba kuzibu bane ba. An gane ko? Kenan yanke kauna da manzannin Allah suka yi, ga wane ne suka yanke kauna? Mutanen su waɗanda suka ƙaryatar da su, sun yanke kauna game da mutanen su wanda suka ƙaryatar da su. Kuma wa zannu annahum qad kuzibu, kuma sai suka yi zaton cewa kenan mabiyan nasu ma waɗanda suka bi su za su iya ƙaryatar da su, domin alƙawarin da suka yi musu cewa azabar Allah na nan tafi ga su waɗanda suka ƙaryatar da mu, kenan mu kwa ku da kuka yi imani da mu Allah zai tsiratar da mu. to wannan taimako da Allah yayi alƙawari an yayi jinkiri su a ganin su saboda komai ko abun Allah yana da lokaci kenan shi ya kai su zaton cewa kenan mabiyan nasu za su iya ƙaryatar da su ja'ahum nasruna kai tsaye kawai taimakon Allah sai ya zo fa nujjiya man nasha ubangiji ta'ala yace muka tsiratar da wanda muka so tsiratar da shi ala abu abdullah al-imam al-bukhari na fada istai'asu ay istaf'alu min yastu an gane ko shine ma'ana ala wazni istaf'alu min yastu asalin kalimar kenan daga fadar su ne yastu ma'ana na yanke kauna minhu hakanan kenan fadar sa falam mastai'asu minhu khalasu najiya a dai cikin nafsu surakin falam mastai'asu minhu khalasu najiya lokacin da su ɗan uwan annabi Yusuf mahaifinsu yace maza ku je ku bincika ku zo mun da wannan an gane ko kuyiko lokacin da suka nemi cewa wannan sarki ya ba su dan uwan Yusuf su koma da shi wanda aka kama shi da sunan cewa yayi sata an gane ko shi sarkin yace a ba zai bada shi ba to lokacin da suka yanke kauna game da wannan dan uwan an gane ko shi minhu game da shi cewa kenan ba za a ba su shi ba khalasu najiya sai suka koma gefe wato suna masu ganawa suna masu shawara shine kenan ya zo da wannan kalima domin dai ƙara fito da ita waccan kalima fili na hatta izastai asar rusulu kenan wannan shi ma falam mastai asu minhu lokacin da suka yanke kauna minhu game da annabi Yusuf cewa ba zai ba su wannan dan uwa nasu wanda aka kama shi da sunan cewa yayi sata khalasu najiya sai suka koma gefe suna masu ganawa suna masu shawara suna masu neman mafita sannan kuma malam sai ya zo da wala tai asu min rauhilla an gane ko wala tai asu min rauhilla ita ma dai a cikin surar da yake cewa ya bani yazhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala tai asu min rauhilla innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun wala tai asu min rauhillahi kar ku yanke kauna game da jin kan Allah yanke kauna game da jin kan Allah laifi ne wanda yake babba kuma ba dabi'ar kowa bace face waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wataala sune suke yanke kauna game da jin kansa dan haka babban laifi ne daga cikin manyan laifuka bawa ya yanke ma kansa kauna game da jin kan Allah ko ya yanke ma wani dan kaga mutum akan wani babban laifi ka yanke masa kauna game da jin kan Allah wannan ba karamin laifi bane kuma yana daga cikin laifin da ke zubar da ayyukan bawa duk yanayin da mutum yake ciki kawai kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi amma kar ka yanke masa kauna game da jin kan Allah to haka kai kanka bayya halatta ka buga akan wani abu kwata-kwata ka yanke kauna game da jin kan Allah wannan haramun ne baya dacewa ga mu'mini shi yasa yace wala tai asumin rauhillah kar ku yanke kauna game da jin kan Allah innahu la yai asumin rauhillah domin lamarin ba mai yanke kauna game da jin kan Allah illa alqaumul kafirun face mutanen da suka kafirce masa haka a cikin suratul hijri wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun ba mai yanke kauna game da jin kan ubangijinsa in banda batacci ma'anahu ai minar raja'i wato shine game da wato kauna malam sannan sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda na fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام ما زال الله يكفي فدا mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja dan jikan mai daraja sai yace shine Yusuf dan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim amincin Allah ya tabbata akan su wanda kar mu manta bayani ya gabata in dai danganta ce to babu wata danganta irin ta annabi Yusuf alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana an gane ko babba ne dan babba kuma jikan babba kenan mai daraja dan mai daraja jikan mai daraja wanda su larabawa tun a jahiliya suna daga cikin abinda suke alfahari da shi wato uwayi da kakanni kasancewar masu daraja yana ɗaya daga cikin abin da su larabawa suke tinkaho da shi to illa kasancewar musulunci da yazo sai ya nuna mana duk wata daraja takan tabbata in ta hadu da daraja ta musulunci in ta hadu da wato musulunci amma duk wani matsayi da duk wata daraja in ta wohinta game da musulunci to ta zama wato bunga ba ta da wata kima ba ta da wata daraja domin duk wata daraja da bawa yake samu a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira to tana karkashin musulunci shine can wani mawaki yake cewa la amruka mal insanu illa bidinihi yake cewa la amruka mal insanu illa bidinihi fala turki taqawwatikalan ala an-nasab laqad rafa al-islamu salmana farisi wa qad waba ash-shirku an-nasiba abalahab yace la amruka rantsuwa nake da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace mal insanu illa bidinihi mutum baya zama mutum ya samu daraja da daukaka yace illa bidinihi sai da addinin shi yace don haka falata turkit takawa kada ka yadda ka bar tsoron Allah tsara dokokin sa ittikalan alan nasab dan dogaro akan danganta cewa ni dan wane ne jikan wane ne kakana na wajen uwa kaza ne na wajen uba kaza ne yace wannan karka dogara akan shi ka bar tsoron Allah shine zai dauka ka matsayin ka yace laqad rafa al islamu salmana farisi gaye dai salmanul farisi bawa ne wanda aka zo da shi a nan Makka aka wannan kinshi ba farisi ne musulunci ya daukaka shi yace wa qad waba ash-shirku nasiba abala gaye shirka ta sare yadda danganta wato ta Abu Lahab ya zama kaskantacci ya zama koma baya wanda kuma shi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne domin dani na Abdul Muttalib wanda dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakanninsa kakanni ne waɗanda suke masu asali masu daraja to amma rashin musuluntar shi shi Abu Lahab ya sare yadda wannan danganta ta shi ya zama to kaskantacci amma gaye shi Salmanul Farisi a matsayin bawa ne Allah ya daga darajar shi a sababin musulunci babu qauli Allah ta'ala wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin wa qawlihi urqud ay idrib وقوله يركضون أي عدون قال حدثنا عبد الله بن محمد الجؤفي قال حدثنا عبد الرزاق هو بن حمام الصنعاني الهميري قال أخبرنا مأمر هو بن راشد الأزدي أن حمام هو بن منبه أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل أريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يهثي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك أما ترى قال بلى يا رب ولكن لا جنادي عن بركتك واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka wa Ayyuba Ubangiji ta'ala yace ba su labarin annabi Ayyub lafazin Ayyub asali mina da iyaba ne al-iyaba shine komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuba dan haka bawan da ya siffanta da wannan sifa mai komawa ga Ubangijinsa da tuba ake ce masa Ayyub an gane ko Ayyub wannan kuma sigatul mubalaga ne ma'ana mai matukar komawa zuwa ga Ubangijinsa shine yace wa Ayyuba ba su labarin annabi Ayyub izna da rabbahu lokacin da ya roki Ubangijinsa an gane ko nada rabbahu ya kirayi Ubangijinsa ma'ana shine yayi ya roke shi yace anni masani yadhur yace ya Ubangiji na lalle wato tsanani na rashin lafiya ya shafe ni wa anta arhamur rahimina alhali kwa kai kwa yace wa anta arhamur rahimin alhali kai Ubangiji na kai ne mafi jin kan masu jin kai in ma akwai wani mai jin kai balantana ma babu to kai ke sama da shi in har ma akwai wani mai jin kai to kai ke sama da shi wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai wanda wannan yana nuna mana kasancewar kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da bala'i da musiba da yake samun bawa wannan baya fitar da shi daga layin masu daukan hakuri in dai zuwa ga Ubangijinka ne ka kai kuka to kai kukan bai fitar da kai daga cikin layin masu daukan hakuri da samun sakamakon da Allah ya tanada musu domin anan me yace anni masaniyar dur ya Ubangiji na lalle tsanani ya same ni to a can me Allah ya faɗa a cikin suratu Daud ko mu ce cikin suratu Sad inna wajadnahu sabira lalle mun samu Ayyub mutum ne wanda yake mai matukar hakuri ni'mal abdu Allah yace madalla da bawa nawa shine Ayyub innahu awwab lalle mai yawan komawa ne gare ni da tuba to dan haka kai kuka gun wani wannan shine baya dacewa kuma shine abin da yake fitar da bawa daga cikin layin masu daukan hakuri amma in ta fuskar labari ne zaka ba wani ka cewa na wallahi bani da lafiya a matsanake ga abin da yake damuna amma kai labarin da kake bashi domin in ya san wata hanya da zai shiryar da kai ta neman magani ya shiryar da kai ko kuma wani kamar misali wani taimako da kake buƙatar ne ya taimaka maka domin yin magani to wannan babu matsala ba laifi bane amma na kamar kai kuka ka faɗa ma wanda ba zai magance ma matsalar da kake ciki to wannan baya dacewa ga mu'mini Ubangiji subhanahu wa ta'ala komai a hannunsa yake shi yake dora ma bawa tsanani kuma shi yake yaye masa wa in yamsaska Allahu bi yudrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da wani tsanani to ka tabbata ba wani wanda sai yaye maka in ban da shi shi yasa anan annabi Ayyub shine Allah yake faɗa mana wa Ayyuba ba su labarin annabi Ayyub izna da rabbahu lokacin da ya daga muryarsa ya kirayi Ubangijinsa ma'ana ya roke shi ya ce anni masaniyar duhu ya Ubangiji na lalle ni tsanani ya same ni wa anta arhamur rahimina alhali ko kai ne mafi jin kan masu jin kai a kaikaice anan me yake roko yana roƙon Allah ya ji kanshi ya yaye masa wannan tsanani da yake ciki wanda jarrabawa da Allah ya ma annabi Ayyub jarrabawa ce wanda take ba karama ba ga rashin lafiya ta kai matuka dukiyarsa duk ta hallaka
ƴaƴansa sun mutu, duk mutanen gari sun kaurace, kowa ya kaurace masa sai matar shi kadai, kamar yadda suke fada a cikin kissosi na cewa har sai da ya kai tsutsa tana fita daga jikinsa ya zama kamar dan tsako. To shine Ubangiji Ta'ala bayan ayar sai ya ce fastajabna lahu, sai muka karba addu'arsa, muka karba masa addu'arsa, muka yaye masa abin da yake tare da shi na kuncin gaba daya. Allah ya yaye masa, Ubangiji Ta'ala ya ce muka bashi kuma iyalinsa waɗanda suka ya rasa, waɗanda suka mutu Allah ya dawo masa da su, kuma dukiyar shi da ta halaka gaba ɗaya Ubangiji Ta'ala ya linka ma, ya linka masa linkin ba linkin, abinda ya wuce da abinda ya mallaka. Allah ya ce wannan jin kai ne gare mu, zikira lil abidin, kuma tunatarwa ne ga bayi, duk wanda ya fada tsanani to ga mafaka ita ce zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Shi kadai ne zaka roƙa ya yaye maka, amma ba wani wanda ya isa ya yaye ma ba wa tsanani ko mun kankantar shi in banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai shi yasa can ya faɗa a cikin suratul Isra ga waɗanda suke kama ganye su saki reshe, waɗanda suke kama wasu koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala da sunan cewa su za su janyo musu amfani ko su ije musu tsanani ko su yaye musu, mushrikai dai masu bauta ma wani Allah Subhanahu wa Ta'ala, domin ibada ce suka ɗauka suka ɗora ta ba a mahallin da ya dace da ita. Ubangiji Ta'ala ke faɗa kulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila, ce da su ku kirayi duk waɗanda kuka raya cewa alloli ne koma bayan Allah mahaliccin kowa da komai, ku kirayi su kawo muku taimako da agaji. Allah ya ce fala yamlikuna kashfa dhurri ankum, ba sa iya mallaka muku yayi wani kunci gabanku, wala tahwila ko juyar da shi daga kanku zuwa kan makiyanku, duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala ba ma wai ya yaye ma wani ba, ya yaye ma kansa ma yayi kadan, an gane ko ya yaye ma kansa abin da ya same shi yayi kadan balantana ya yaye ma wani. To shine anan yace wa anta arhamur rahim, sai yace urku da kuma fadarsa a can da yace urkub bi rijlik a cikin suratul Sa'ad. Ubangiji Ta'ala yace ka habri kasa, wato bi rijlika, wato da kafarka, yana habrin kasa da kafarsa kawai sai idan ruwa ya bulbulo, hadha baridun wa sharab, ruwa ne sansanya kuma wanda yake abin sha ne, hadha mugtasalun baridun wa sharab, shine yace urkub, urkub bi ma'ana idrib. Sannan kuma sai yazo da kalima ta yarkudun, domin ya bambanta maka da waccan kalima, ita wannan kuma minan rakab ne, shi ma rakab yana daukan ma'anar shine sauri, an gane ko sauri a wajen tafiya gudu, shine can Ubangiji Ta'ala yake cewa falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun, shine yazo da kalmar yarkudun, ai ya'dun shine suna gudu lokacin da suka ji motsin saukar azabar mu. Ubangiji Ta'ala yace idahum minha yarkudun, sai ga maka su suna guje mata, suna fita da gudu. Ubangiji Ta'ala yace la tarkudu, kar ku fita da gudu, warji'u ila ma utriftum fihi, ku dawo zuwa abinda aka ba ku shi na ni'ima da jin dadi, ku ci gaba da zama, wa masakinikum da gidajen ku waɗanda kuka kankara ga su kun gina su, ku dawo mun ku ci gaba da zama, wannan ba'a ce da izgili ake musu, mutun yana famar ta kanshi a ce masa kuma ya dawo, la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'aluna, me yiwa a zo a tambaye ku kamar yadda a baya ake zawa ana ne ana roƙon ku ana neman ku taimaka ku agaza. Qalu ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum fasilan khalidin,
to shine nan malam sai yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada bainama ayyubu yaga tasilu uryanan yayin da annabi ayyub alaihi salam yana wanka uryanan halin azraici wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce ba laifi mutum ya tsiraitar da jikinsa gaba daya idan zai yi wanka a bandaki in dai mutum ya kadaita to ba laifi bane to duk da cewa rashin tsiraitar shine yafi dacewa shi yasa ai zaka ga da yawa daga cikin wannan in za su yi wanka sai da dan gyamto ma'ana dan karamin kenan shine gyamto wanda zai dan rufe gaban sa haka to amma wannan dalili ne wanda yake tabbatar da yin halaccin yin wanka a tsiraici kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari ne game da shi wato annabi ayyub alaihi salam wanda kuma kaida malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana malam ya aci shar'una bi mukhalifihi shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu matukar shari'ar mu bata zo da sabanin haka inda an samu dalili a shari'ar mu wanda yake hana tsiraitar da jiki gaba daya to da sai ya zamanto kenan wannan shari'a ce wadda take banta da su to shine anan yace bainama ayyubu yaga tasilu uryanan yayin da annabi ayyub alaihi salam yana wanka uryanan a tsiraice kamar yadda kuma dalili na biyu annabi Musa alaihi salam lokacin da yake banta yana wanka ya tsura gyabtansa akan wani dutse wanda su banu Isra'il suke tuhumar annabi Musa suka ce ai ba komai bai yasa annabi Musa yake warewa ya koma gefe yayi wanka baya kwatsuwa da mu suka ce illa kasancewar yana da illa ma'ana ai gwaiwa gare shi an gane ko wata cuta ce wadda maratayen mutum suke kumbura su zama manya suka ce shi yasa annabi Musa ai baya kubuta da mu baya cudanya da mu to annabi Musa alaihi salam yana wanka wannan dutsi da ya dora tufafinsa gyabtan shi sai Allah ya sa wannan dutsi sai ya tsire da tufafin annabi Musa annabi Musa yana gun dutsi yana gun shi da gudu har sai da ya zo cikin taron wata jama'a ta banu Isra'il suka ga annabi Musa abinda suke tuhumar shi da shi babu shi ashe zancen banza ne to shine Allah yake faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha to wannan ma dai ga dai a takeice dai dalili ne wanda yake nuna kenan a tsiraice ne da yake wanka kharra alaihi rijlu jaradin min zahab yana cikin wannan wanka annabi ayyub alaihi salam sai ga maka garki na fara ta zinare ya sauka a gunsa idan aka ce rijlun garken fara shine ake kira rijl kharra alaihi rijlu jaradin min zahab garke na fara ta zinare sai ga yazo ya sauka a gun annabi ayyub me za a yi faja'a la yahsi fi thawbihi wannan zanan nashi kawai sai ya ringa kwasa hehirawa yake sai cikawa yake an gane ko ya shiga daga barin wankan kawai wannan zinare wannan dukiya yace yake kwasa fanada rabbuhu ubangijinsa sai ya kirayi shi yana mai masa rarauka yace ya ayyub ubangiji ta'ala yace ya kai ayyub alam akun agnaituka amma tara yanzu ban wadatar da kai gabarin abin da kake gani wannan rumbuna fa Allah ya cika masa fa da zinare yanzu ban wadatar da kai gabarin wannan abin da kake gani kala sai yace bala ya rabbi yace kwarai ya ubangiji na tabbas ka wadatar da ni yace walakin la ginadi an barakatika yace sai dai ya ubangiji na ni ho ba ni da wadatuwa ho gabarin albarkarka Hausawa suke cewa kogi ma baya kinkari
an gane ku, kogi baya kin kari. Yau mutum in a ce yana da miliyar dubu, in ka dauki jikka guda ka bashi karbewa zai. To shi yasa shi dan adam baya koshi, dabi'ar shi in dai dukiya ce baya koshi da ita. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, lawanna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Manzo Allah yake cewa dan adam inda a ce yana da dawa cike da zinare, to ahabba an yakuna lahu wadiyan, zai so ina ma a ce dawa biyu yake da shi. In a ce yana da jeji ɗaya kamar wannan sahara gaba ɗaya cike da zinare a ce taka ce, to za ka yi gurin ina ma a ce biyu ce. In biyu ce mutum zai yi gurin ina ma a ce uku ce. In uku ce zai yi gurin ina ma a ce hudu ne. Sai ce walan yamla afahu illa turab, ba abin da zai cika bakin dan adam sai kasar kabari kawai. Ma'ana dan adam da jinin shi yake mutuwa a hancin shi, iya gurin shi shi bai kaiwa. Yau inda za ka samu mai kudin duniya a gaya masa ga abin da ya mallaka, sai ya yi gurin ina ma a ce abin da ya mallaka ya linka haka, kuma ba daina nema ba zai har ya mutu cikin neman haki. To shi yasa anan annabi Ayyub da Allah ya masa rarauka ya ce shin yanzu ban wadatar da kai gabanin wannan abu, kai da kake da rumbuna cike da zinare? Sai ya ce bala ya rabbi, ya ce kwarai ya Ubangiji na haka ne, walakin la ginali an barakatika, ka san. Ya ce sai dai cewa ya Ubangiji na, ni ba ni da wata wadatuwa gabarin albarkarka, albarkarka a kullun cikin neman ta nake. Wannan kwa dukiya albarkarka ce. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.